Allah Allah ya nurin nabi ya nurin nabi Allah Allah sallu an nabi sallu an nabi Allah Allah ya nurin nabi ya nurin nabi Allah 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 sallu an nabi sallu an nabi Allah Allah ya nurin nabi ya nurin nabi Allah 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 sallu an nabi sallu an nabi
النبي الله الله يا